is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya da kuma cikin labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Saminna Shugaban Amurka Joe Biden ya bada lambobin karramawa mafi girma ga sojojin da suka nuna jarumtaka da sadaukar da kai a fagen daga da kuma lambobin girmamawa na mazakuta ga wasu da suka sadaukar da rayukansu wajen kai dauki domin ceton wasu waɗanda suka karbi lambobin karramawa su ne tsaffin sojojin da suka fafata yakin Korea da yakin Vietnam sai dai idan ka dai mutum da ya kace daga cikin su dukkan su sun sami lambobin karramawar ne bayan mutuwar su a wani biki da aka gudanar a fadar White House a jiya Juma'a a wani bikin na daban kuma Biden ya karrama mutane takwas da suka nuna jarumtaka wajen kokarin ceton rayukan mutane sun kuwa hada da jami'an tsaron da suka mayar da martani ga wani dan bindiga da ya kashe mutane shida ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 2023 a makarantar The Covenant School da ke Nashville ta jihar Tennessee wani sojan da ke da babban mukami wanda ya mutu a fashewar wata motar Tesla a hotel din Trump da ke Las Vegas ta nan Amurka ya bar wani sako da ke cewa ishara ce ta kiran fadakarwa kan dindin matsalolin kasar jami'an bincike sun fada a jiya Juma'a cewa da alama Matthew Levelsberger dan shekaru 37 daga Colorado Springs ta jihar Colorado ba shi da wani mugun nufi zuwa ga zaben shugaban kasa Donald Trump ɗan sanda sun ce Levelsberger ya kuma rubuta a cikin sakon cewa yana buƙatar wanke ruhinsa daga rayukan da aka rasa na mutanen da ya sani da kuma nauyin rayukan da ya sanadiyar rasawa fashewar motar ta ranar farko ta sabuwar shekara ta haifar da ƙananan raunuka ga mutane 7 amma kuma ba kusan ba ta yi wani barna a hotel ɗin ba Iraniyawa masu adawa da shugabannin mulkin Islama na ƙasar su da suka kwace mulki a lokacin shugabancin Amurka na Jimmy Carter sun bayyana ra'ayoyinsu game da mutuwarsa yana da shekaru 100 tare da su kan lamirin gagarumin tasirinsa kan Iran da kuma wasu ra'ayoyi na yabawa da ayyukansa bayan ya bar kujerar shugaban kasa a cikin shirin on the line na sashen fasha na muryar Amurka kai tsaye a ranar Litinin dukkan mutane 12 da suka yi shari'a a cikin shirin ta waya da kiran bidiyo da sakon murya sun cikakke Carter inda suka zarge shi da baiwa jagoran juyin juya halin musulunci na farko Ayatollah Khomeini damar kwace mulki a shekarar 1979 11 daga cikin masu sharhin 12 da suka yi tsokaci a cikin shirin sun kira ne daga Iran yayin da sauran ɗayan ya kira daga Amurka labarin suna zuwa muku ne daga tashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wata tawagar jami'an tsaro daga Guatemala da El Salvador sun isa babban birnin kasar Haiti a jiya Juma'a domin karfafawa aikin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya da aka daɗe ana samun tsaikonsa na maido da tsaro a rikicin da ya ɓarke tsakanin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai sabbin dakarun sun hada da na kasar Guatemala 75 da 'yan El Salvador 8 a cewar jami'an sadarwa na rundunar shugabar gwamnatin riƙon ƙwarya ta Haiti Leslie Voltaire tare da Prime Minister Alex Didier Fils-Aimé da jakadan Amurka Dennis Hankins sun yi marhabin da sojojin a filin jirgin saman Port-au-Prince kamar yadda gwamnatin tarukon kwariya ta haiti ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta a cikin watan Nuwamba shugaban kasar Guatemala Bernardo Arevalo ya yi alkawarin aika sojoji 150 watanni uku bayan alkawarin da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar ɗinkin duniya na aikawa da dakaru da ba a bayyana adadin su ba tare kuma da kayan aiki kamfanin Apple ya amince ya biya kuɗi dalar Amurka miliyan 95 domin sasanta ƙarar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙen asiri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta Siri domin satar jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iPhone da sauran na'urorin zamani na kamfanin matsayar da aka gabatar a ranar Talata za ta tasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na Apple ya saita na'urar ta Siri da gangan domin ta rika nadar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iPhone da sauran na'urar da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru 10 idan an amince da sulhun kuma dubun dubatar masu amfani da wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin Apple daga ranar 17 ga watan Satumban shekara ta 2014 zuwa karshen shekarar ita da ta gabata za su iya gabatar da kara kowannen su kuma zai iya samun karbar kuɗi da za su iya kaiwa har dala 20 akan kowace na'ura mai manhajar Siri.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
shekara mai dimbin alheri a gare mu duka
to anin sun ma amin mana madrasa
to na sanye da cikin alkawali
ke cikawa ba
to zabili da haka ba dogon bayani
eh gaskiya zamu ba wa masu tauraron mu dama saboda su ma su dama
haka to ga gaishe sabon shekara daga ma'abota wanga shiri
kuma yadda muke alkawari ba
haka
assalamu alaikum gidan radio BOE muryar Amurka to da farko suna na Lawal bin Hanbali MK dan Sulbati Halsoko to a tarayyar Najeriya ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi bayan haka ina gaida Ibrahim Jazi ko Father Ibrahim Sadiq dan Kaduna Ali ku auta kafin ta Ado Salati Goma ga Annabi Radio Mahmudu Salisu Kauran na Buda Isa Lawal Gidir Magajin garin Girgis Gilwanu mai akwai Budinga Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Saban Layi Shehu Adamu Urijau Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau Aisha Lawal bin Hanbali MK dan Sulbasul Khutu Maimuna Ali ku auta ka binta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agurmati Anti Diresi BOE Hausa Baba Yakubu Makeri BOE Hausa Murtala Faruku Sanyin da Jihar Sokoto BOE Hausa Rokayya Bashi BOE Hausa Yakubu Rugun Mayari Usman Malika Mai Roro Tuntuwa Usman Dan Fadani Mararaba Yawuri Abubakar Maidoya Adari Alhadan Kare Direbar BSCF FM Adari Yahaya Danu Adari Musa na Tale Muhangi Baku Umara Kandulo Bakar Nazifi Ibrahim Rugal Mare Shagari Lokal Godiya na kai muryar jama'ar muryar America BOE Allah ya bar zumunci gaba-dai naku mai sauraron ku Lawal bin Hanbali MK dan Sulbati Halsokoto a tarayyar Najeriya nagode
assalamu alaikum na magana Usain dan gwata karasuwa daga jihar Yobe da yake mun shiga sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaje ka hada mu da alheri da ke cikin ta shirin da ke cikin ta kuma Allah an gaje ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubban gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rajab da ya haya abokan karfuma numfashi da Usman Kasan Kirangin na Arewa da Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Bubu Megora Gashuwa da Garba Sabiola Gashuwa da Muhammad Salisu Kauran na Moda da fatan zan abun gudanar da abubuwan da yake cikin wannan shekara 2025 lamun lafiya Allah an gode kan na mana ita karshen ta lamun lafiya na gode ne na Usain dan gwata karasu Allah ku tashi lafiya
sunana Haruna Muhammad Katsina filin abari ya huse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai ji na daidai wannan lokaci da ku ma saurare wannan shiri na abari ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta huce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda ba mu ji dadin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa da muka shiga wannan sabon shekara ta 2025 lafiya mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitacu da muka gani a shekara ta 2024 ta wuce kuma zan fara da wannan dama a yin kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu cigaba da yi mu kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni nagari masu son ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin abari ya huce sunana Haruna Muhammad Katsina
No, no, I can't leave. They're standing my league. They won't let me. Assalamu alaikum. Sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru take jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa ga san mu Najeriya da dukkan kasashen Afrika. Zan yi amfani da wannan daman a gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce. Ina gaida abokin Haisa Garu Lawal mai fili, ina gaida Ibrahim Lara Gafta, ina gaida Ali Sarkin Yaki da ke can Nima, ina gaida Baba Gana Allahji Bauchi wacce kan Baba Gana Allahji Dabuwa Unguru, Buhari Yahaya Unguru, ina gaida Atiku Dan Yaraba Barbareje, ina gaida Aliyu dan Fulani Maradawa, ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yaɗa labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, Suware Malam Bare Brezuwa dake kasar Libya, da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya. Ina godiya. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru. Allah ya sada mu da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana ya Hausa Abubakar Gora. Kuma gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. An gode muku da dama da kuma muta mika gaishe-gaishen barka da sabon shekara. Dan amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin, wato Grace Alheri Abdu, Baba Yakub Makeri da kuma Mutala Faruku Sina. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yamma sai Ali Kwauta Kafinta Yelma. Sai wato zaki so dangi Dumawa da Bawa Abdullahi Maska. Haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fulu Kebbi Rilwan mai kwabo dinga da sauran lokacin masu ranku da kuma lokacin mutanen garin Managora mai yaƙi kundu jar ta na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka cikin labari ya huce. Sunana Muhammad Salau Kaura na daga jihar Zamfara. Da farko ina gaida baban mu Alhaji Baramati da mai musallacin mu Alhaji Nuna Kaura na mura da Khalifa Abubakar Ashifu mai sunan malam babba da kuma yan uwan su baki daya. Sai kuma ina gaida Liman Sani Bingiri mai walda Kaura na mura da na ciwo mai maganin Ido Kaura na mura, Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne Kaura na mura, Honorable Hafiz Balare mai gusau, Nasiru Musa Arabka Radio Najeriya Fire dan gusau, da kuma ainihin Malam Sharahu Ismail gidan ajinna Kaura na mura, da kuma ainihin wato baban Yusara gusau. Ina gaida Alhaji Jafaru bayan MTD Kaura na mura. Allah ya sada mu alheri da ke cikin wannan shekara. Nagode Muhammad Salau Kaura na mura, Baba Abdul Samad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abdul Umar Mado wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na ƴan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Niger. Biyoyin Hausa, ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatanku da masu sauraron ku gaba daya. Sannan kuma shirye-shirye na abari ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba, musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da Bare-bare gaba daya sun kayatar da ni. Sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekaran, wanda muka rasa sarkin garinmu wato Kacal Mahmudu Abba Kyari sarkin Komadugu, wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi janayizar shi ranar Lahadi 16 ga watan Disamba ɗin da muke ciki. Muna miƙa ta'aziyyarmu da iyalansu da gaba ɗaya musamman Honorable Bulu Mahmudu da sauransu da kuma dukkanin 'yan Difa. Muna miƙa ta'aziyyarmu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Sarki mutum ne mai haƙuri da jama'ar shi da kuma jajircewa akan jama'ar shi. Muna fatan Allah ya ba su juriyar haƙurin rashin sa, mu kuma Allah ya musanya mana da sarki mafi alheri a gare mu gaba ɗaya. Biyoyi a tashi lafiya. Sunana Abdu Umar Mado wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum muryar Amerika mai magana Umma Mala Ali shugaba kullum muryar Arewa Dogon Nuja a cikin jahohin Niger. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa akwai Dahir Ribidal wanda shike shugaban kullum ne na birnin Maradi akwai Zubair Malbatla a birnin Zandar akwai Dodo mai naman kyangayu a Bala mai komandan akwai Alhassan Tayar San Problem to duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa Allah shi mai mai ta mana Allah mai shi muryar Amerika. Duka ina gaida duka ma'aikata na wayar aika BOA nagode mai magana Umma Mala Ali shugaban kullum muryar Arewa Dogon Nuja cikin jahohin Nijar.
Shekara ke na to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi kirakin jage da yau kuma
ai kirakin jage shi shi ne buke mana sabon shekara yau yau shi Allah ba shi na farko na shekaran mu yau
ai kuwa to muna godiya kwarai da kirakin jage.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na abari ya huce filimu mai farin jini mai maganin hawan jini ina yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri sauran al'umma baki daya murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025 wato labarin mu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan safoto da malaminsa a Borno. Wato wani basakwace ne a zamanin da lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan basakwace sai yadda kigari tun daga Sokoto ta taka da kafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan basakwace ba kista yana zuwa mai da hankali wurin karatu kan kafe haka dan lokaci kadan don Sokoto ya sauke sai yasa ranar da zai dawo gida Sokoto lokaci yayi aka zo wajen malam sai ban kwana da malam aka tara sauran almajirai da sauran jama'a aka yi wa dan Sokoto addu'a sai dan Sokoto malam ya tambaye dan Sokoto ya ce dan Sokoto dade kuma saduwar mu sai yoshi kuma dan Sokoto ya shiru bai ce komai ba malam ya ce a dan Sokoto kai shiru baka ce komai ba ina tambaya kuma dada sai yoshi kuma saduwar mu dan Sokoto sai ce to Allah shiga wata malam ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko malam ce subhanallah sai lahira dan Sokoto ya ce eh to tunanin da nake dama na tsaya na diba Allah shiga wata malam kadibi nisan Sokoto da Borno sai kai dai waɗanga almajirai da an gare ka ba ka barin suka tafi Sokoto saboda ni ji kuma abin da zaka gida ta Borno tun da Sokoto na karatu na riga na samu ba ni zamani in sake dawowa Borno kuma don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko to wannan shine ainihin wato ban kwanan dan Sokoto da malaminsa a Borno.
Yeah. kariya daga sharri da makiya dake kunshe mu ba mu kariya mai girma
Allah bude makalina na barwara fana lamarin ka shi san kara sau kurma